أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت فهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هر ينزمنا تكين ديواننا درفة بن العبد وقال أيضا يصف أهواله وتنقله وتنقله في البلاد ولهوه هر ينزيا فدا يصف أهواله ينا صفا تحالا ينسنا رأيوه وتنقله في البلاد دو كما يديكي شراتوا زوا غروروا دغا نان يا تفچن ولهوه دو كما واسنن دي سوداك wannan zai dauko episode ne na rayuwarsa abubuwan da suka faru da shi a rayuwa gaba daya a cikin su zai ta fada a cikin wannan ra'iya ya fara ta kamar haka asahautal yawma am shaqat kahiru wa min al hubbi jununun musta'il asahautal yawma am shaqat kahiru wa min al hubbi jununun musta'il ya fara tambayar ya fara wakan ne da tambaya amma dai ba tambaya ce irin wadda za a bada amsa ba asa hautal yauma shin a yau kan kawar tsake ne an ce da man sahau shine war tsakewa ya zama mutum ba a cikin maye yake ba ko kuma wani abin da ya rufe mutum ido a rayuwa yake ga shi sai yayi abin ko ta halin kaka to lokacin da mutum ya dawo hankalin sa ya ga ce kai wannan abin ba dole bane to za a kira mutum ya samu sahau mana ya wartsake daga maye da yake yi magajin da yake to asa hautal yauma shin a yau kan ka wartsake ne ka dawo hankalinka amshaqat kahir ko kuma hirru ta begantar da kai hirdin sunan mata ne hirru amshaqat kahir ko kuma wannan mata da ake kiranta hirru shin ko ita ta begantar da kai ne wa min al-hubbi jununu jununu hauka musta'il wadda take ci kamar wuta wa min al-hubbi ya tabbata ga soyayya sau dewa idan idan mutun ya makance akan san abu to yakan zama kamar mahaukaci shi yasa daga cikin mawakan mu na Hausa Nura M Inuwa yayi wata waka wanda yake cewa wanda bai so ka tambaye shi da me yake more rayuwa yace abadan bani da yanayin so gaskiya ko da yazo ni to a cikin wannan wakar in ka ji zaka ji ya siffanta halayen masoya yace soyayya ce kawai take sawa ga babba amma sai ka zabi kankani ga abu mai amfani ma sai ka je ka dauko mara amfani in ka burkice kace ita kake so in aka ce ba ta da kunya fa sai kace a ba haka bane duk wani abin da za a kama na tawili saboda haka wa min al-hubbi jununu jununun hauka musta'ir wadda take ci kamar wuta wa min al-hubbi ya tabbata ga soyayya in mutun soyayya ta kai soyayya to ba shi da hankali la yakun hubbiki da an qatilan laysa hadha minka minki mawi yabihur la yakun hubbiki da'an qatilan laysa hadha minki mawi yabihur la yakun hubbiki la yakun hubbiki kada fa sanki ya kasance da'an wata cuta qatilan da zata kashe ni laysa hadha bihur wannan abun hubbihu laysa hadha wannan abun fa bai kasance bihur abu ne wanda ya cancanta ba minki daga gare ki mawiya waya shari'a unna dane mana yake ya mawiyatu mawiyatu ne sunan saboda waka ne sai ce mawiya ya cira ta din mana ya mawiyatu yake mawiyatu kada fa sanki ya kashe ni in sanki ya kashe ni wannan abu ne wanda bai dace ba shine la yakun hubbiki da an qatila kada fa soyayyar ki ta kasance cuta ce da za ta kashe ni laysa hadha wannan bai kasance minki a gare ki mawiyi yake mawiya bihur abu ne da ya cancanta ba hur daga hurru ne hurru shine kamar yanci ko da to laysa bihur bai kasance abu ne wanda ya dace da girman ki da darajar ki ba a matsayin ki na ya ba baiwa ba ki bari masoyin ki har ya mutu da soyayya ba ki je kin taimake shi ba kaifa arju hubbaha min ba'di ma عليك القلب بنسب مستتر كيف أرجو حبها من بعد ما عليك القلب بنسب مستتر كيف أرجو حبها توسي ساكة تنبير كنسا كيف أرجو حبها تيا يزن يسمان كود سويتا arjudu nan ya shafe zawala ne mana kaifa arju zawala hubbaha ne sai ya shafe zawala saboda zaka iya ganewa a siyakin yawanci a magana idan abu za iya gane shi akan share shi saboda kai hankalin ka ma ya ga yama ya nuna ma kaifa arju hubbaha ta yaya zan yi tsammanin soyayyarta za ta gushe a zuciyata min ba'da ma alikal qalbu kaga abin da zai tabbatar maka cewa gushewa aka share a gurin min ba'da ma alikal qalbu bayan zuciyata tara ta yi binusbin da wata iliyar wahala ta soyayya mustafir wanda ta riga da ta buyi a cikin zuciyata zuciyar da tara ta yi da soyayya kuma soyayyar ta kasance soyayya ce ta wahala ta buyi a zuciya to ta yaya soyayya za ta gushe shine kaifa arju hubbaha ta yaya zan yi tsammanin gushewar soyayyar ta min ba'di ma bayan ku alikal qalbu zuciyata tara ta yi binusbin da wahala mustatir wacce take mai boyuwa a cikin zuciya arqal ayna kiyalun lam yaqir dafawar rakbu bis sahara yusur yusur arqal ayna khayalun lam yaqir dafawar rakbu bis sahara yusur arqal ayna khayalun arqal ayna sai kace khayalun khayali da yake zuwa mun shine kamar kace mafarki amma dai mun yi magana tsakanin akwai bambanci tsakanin mafarki da khayal khayal shine abu kaga ga abu yana zuwa maka kamar ido biyu kamar mafarki kake sai kace ni fa naji kaza da kaza ya faru shin mafarki nake ne ko kuma kaza ne irin wannan lokaci ana samu kamar mutum yana jin radio haka sai dan bacci ya dauke shi to wannan lokacin sai kaga sai ya ji abu dai kamar a mafarki kuma kamar wannan to shi khayali shine khayali abu ne wanda zuciyarka take saka maka sai kaga kamar kana ganin wannan abu a baya mun yi magana da khayal na tsoro ana cewa khayal kuma ana cewa khayal duka ana fada khayal na tsoro misali idan aka samu mutum matsorace in zai wuce ta wani guri da daddare da duhu sai kaga kamar ya ga wani mutum a tsaye ko ba mutum din ya gani a tsaye ba saboda yana ji a ransa ya tsoro ta ne shi yasa ya ga wannan din to arqal ayna khiyalun wani irin khayali arqal ayna shi yake hana idanuna barci lam yakir kuma baya tabbatuwa in naga kamar ita ce amma kun haba ita din ce a zahiri ba shine lam yakir shi wannan khayal din baya tabbatuwa saboda abu ne kake ganin sa ba gaske bane kake gani kamar gaske ne dafa shi wannan khayal din dafa yana kewayawa والركب الحالي آيري بالصحراء suna cikin sahara yusur suna wani guri da ke kiran sa yusur wani guri ne saboda haka shi khayal kamar mafarki na wannan masoyiyarta sa surar wannan masoyiyarta sa yakan zo masa kamar a mafarki lokacin ayari suna cikin wani guri da ke kiran sa yusur shine arqal ayna kiyalun ko kace khayalun shi wannan khayal din surar wannan masoyiyarta sa arqal ayna yakan zo ya hana shi bacci lam yaqir wanda baya tabbatuwa dafa yana kewayawar rakbu a lokacin ayari bisahara'i yusur suna cikin sahara ta yusur sunan guri ne jazatul bayda ila arhulina akirin layli bi afurin qadir jazatul bayda زادت البيدة يوا زادت البيدة إلى أرهلنا آكر الليل بي عفور قدر زادت البيدة شو أنن كيال سورة مسوية تاسا ليكي جني زادت البيدة تكا ينكي تشكين سهارة شين زادت البيدة تكا ينكي تشكين داجي البيدة شين داجي زادت البيدة تكا ينكي تتهو تشكين داجي إلى أرهلنا تسو حرقين دسرا دمو يكي آكر الليل أكرشان داري bi afurin sai ta zo min da wata siffa irin siffar barewa shine ya afurin qadir wacce ta kasance ba ta iya tsayuwa shine qadir wacce ta kasance ba ta da ciki nan yace jazatul bida ita wannan khayal din ma'ana ai tunda mafarki yake in ya kwanta da dare ne yana barci sai ga kamar ga ta zo gurin sa saboda haka sai ce wannan surar masoyiyarta sa duk da ya tafi ya batta to jazatul bida sai take yanke dazuzzuka ila arhulina tazo inda masaukan mu suke, amma arhulu shine kamar da jami'i ne na rahalu sura dan mu, ma'ana yadda muka zauna kenan. Akirin lail a ƙarshen dare biya afurin takan zo mun da wata kyakkyawar sura kamar surar barewa Kadir, amma kuma fa wacce ta kasance Kadir wacce ba ta iya tsayawa, ma'ana wadda ba ta da jiki, tunda kayali ne ba wai abin da zaka gani abu ne zai zo kamar iska, shine Kadir wanda yake bashi ba ta iya tsayawa ba ta da jiki. Summa zaratni wa sahabi hujjaun fi qalidin baina burdin wa namir. Summa zaratni wa sahabi hujjaun fi qalidin baina burdin wa namir. Summa zaratni, sannan wannan sura ta masoyyatawa takan zo min kamar a mafarki. Summa zaratni, sai ta zo ta ziyarce ni. Wa sahabi, su kuma jama'ata hujjaun, suna ta barci. Fi qalidin, takan zo min ne a cikin wasu jama'a. Shine fi qalidin, takan zo min ne lokacin ina cikin jama'a. Baina burdin, ina tsakanin wani irin mayafi, wani mir da wani abin shimfiɗa. Fana kaga yana kwance kenan yana barci, kaga wannan khayal din ma kaga na mafarki ne kenan. Summa zaratni, sannan ta ziyarce ni wa sahabi jama'ata hujja'un, suna ta barci. Fi qalidin, ma'ana tana ziyarta na ne fi qalidin lokacin ina cikin wani ina cikin taron jama'ata da muke tafiya tare da su. Baina burdin, lokacin ina tsakanin cikin wani mayashi na wani namir da mashimfiɗi. Da burdin da namir duka nau'i ne na bargo. Burdin shine muke cewa bargo, shima namir din nau'i ne na bargo shima. Wasu malaman kuma suka ce baina burdin, burdin din sunan wata kabila ce ta Larabawa. Wani namir suma akwai banu namir, suma duka kabila ce ta Larabawa. Taqalisu tarfa bi ayni burguz bi ayni burguzin wa bi kaddai rasha'in adam ghir. Taqalisu tarfa bi ayni burguzin wa bi kaddai rasha'in adam ghir. Taqalisu tarfa, da mun ya gaya maka cewa idan surar wannan masoyyata ta tazo masa a barci sai ya kasa bacci. Ai ya gaya maka dama yace araqal ayna ko khiyalu, shi wannan khayal din yakan hana idan sa bacci. To takhalisu darfa, idan tazo sai naga kamar zaka kwafce wufce min idona. Iktilaf shine kamar waftan abu, shine takhalisu darfa, sai ta wafci idona. Ina kwanta ina fara bacci kawai sai naga kamar gata tazo, shine takhalisu darfa, tana ne waftan idona, shine iktilafi kamar kama abu, amma ka kai kama abu da sauri, ka kai kamu da sauri, shine iktilafi. To takhalisu darfa takan wafce idona. Bi ainai burgusin, da wasu irin idanuwa masu kama da idanuwan saniyar dawa, shine bi ainai da idanuwan burgusin saniyar dawa. Wa bi kaddai rasha'in, kuma tana zuwa min da wasu irin kumatu irin na barewa, shine wa bi kaddai rasha'in, tana zuwa min da wasu kumatu irin na barewa, amma an fi cewa dan barewa rasha'i. Tana zuwa min da wasu irin kumatu na dan barewa. Adama wanda yake fari, amma cikin sa akwai digon baki, shine Adama. Launin sa fari, amma kuma cikin sa da baki, shine anan. Gir wanda ya kasance karami, amma asalin gir shine kamar rafkanan ne ko kuma marar wayo. Gir irin dan bare wannan wanda yake gir marar wayo, daga giru ne. Takalisu darfa tana wafce idona. Bi ayne burguzin, tana zuwa min da wasu irin idanuwa kamar idanuwar saniyar dawa saboda ken idan. Wa bi kaddai rasha'in, da kuma wasu kumatu irin na dan barewa. Adama wanda yake farin dan barewa, amma cikin sa akwai baki. Gir wanda ya kasance karami marar wayo. Walaha kashhama hatim mutfilin taqtari bir ramli afnan az-zahr. Walaha kashha mahatim mutfilin taqtari bir ramli afnan az-zahr. Walaha kashha, ita wannan barewar ko kuma wannan masoyyata sa da take zuwa masa da siffa kamar ta barewa. Walaha kashha, tana da wasu kwibi guda biyu. Mahatin, irin kwibi na bauna. Kashku shine kwibi kamar gefen ciki na hagun da dama. To walaha kashha, tana da wasu kwibi guda biyu mahatin irin na bauna. mudi filin amma irin kaunar da ta kasance mai da takatari wacce take tafiya takatari wanda take bibiya birramli a cikin yashi afnanar zahar wannan afnanar zahar nau'o'in fure mana irin kaunar da ta kasance tana bin cikin yashi tana cin fure daban-daban shine takatari tana mai bibiya birramli a cikin yashi afnanar zahar nau'o'in fure daban-daban wa alal matnaini min hawaridun hasunan nafti asisun musbatir wa alal matnaini min hawaridun hasunan nafti asisun musbatir wa alal matnaini ya tabbata a gadan bayanta shine wa alal matnaini ya tabbata a gadan bayanta guda biyu matnaini kamar matanu ne abin da yasa suke cewa matnaini suna cewa gadan baya ne saboda gefen hagu da gefen dama to wa alal matnaini ya tabbata a gefen a bayanta min hanata waridun akwai wani gashi mai gangarowa waridun shine gangarowa amma ana nufin waridun gashi wanda yake gangarowa yayin kasa hasunan nabti wanda ya kyauta ta tsurowa asisun gashi ne mai yawa shine ake cewa cinkus irin gashin da yake kusa da kusa shine asisun gashi ne cinkus musbatir wanda ya kasance dogo shine musbatir wanda ya kasance dogo wa alal matnaini minha a gadan bayanta guda biyu waridun akwai wani gashi da yake sakkowa kasa hasun nabti wanda yake kyautata fitowa asisun wanda gashi ne mai yawa cinkus musbatir wanda ya kasance dogo ja'abatul midra laha zu jiddatin tanfudu dala wa afnana samur ja'abatul midra laha zu jiddatin tanfudu dala wa afnana sumur ko samur ja'abatul midra ita wannan baunar da yake siffantawa da kyan wannan masoyiyar tasa ja'abatul midra mai kakkarfan kaho ne ja'abatu shine kakkarfa ja'abatul midra mai kakkarfan kaho amma asalin midra ana cewa masalla irin allurar da ake dinke buhu da ita babba tace midra to ja'abatul midra mai kakkarfan kaho wanda yake kama da masalla laha ya tabbata ga wannan baunar zujiddatin ma'abociyar damara shine zujiddatin ma'abociyar damara judda shine damara amma damara irin ta gashi misali a samu farar dabba sai a samu wani gashi baki ya zagaye a cikin ta to wannan shine damara kamar yanzu a samu mota fara sai a sa tsakiyar ta sai a yi mata wata dauraya da wani jan fenti ko wani koren fenti shine judda damara aiwa abu damara da wani fenti to judda shine wani gashi wanda zai fito wata kalar daban a jikin dabba sai zama kamar ya mata damara to shine ja'abatul midra mai kakkarfan kafo laha ya tabbata gare ta zujuddati ma'abociyar damara tanfudu dala tana mai tunkuyar abdala magariyar tudu tanfudu shine kamar tunkuda kamar a ce tunkuya da Hausa ana cewa tunkuya dabba ta sa kafanta ta riga tura abu shine tunkuya ko tunkuda tanfudu dala tana mai tunkuyar itacen magariyar tudu wa afnanar samur da kuma reshinan magariya wasu sun ce samur shi ma magariya ce amma akwai dan bambanci kaɗan amma yawanci wasu malaman suna fassara samur din da cewa magariya ce abdal suna ce mata magariya amma magariya irin ta tudu samur ita ma magariya ce ake ce mata magariya amma dai su Larabawa suna dan bambantawa mu a Hausa ne ba bambanta tsakanin samur da abdalu da asidru in an ce asirru magariya abdalu magariya asumuru magariya amma duka su Larabawa suna dan bambantawa to tanfudu dala tana ne tunkuyar a reshinan magariya shine suke cewa magariyar tudu wa afnana sumur da kuma reshinan magariya ko kuma asumur din dai a ce wata nau'in bishiya ce daban bayna akanati ko fasin fallewa مقرف تخنو لرقص الطرد لرقص الزلف حر بين أكناف كفات falliwa mukhrifun tahanu li rafsi zulfi khur a baina aknashi tsakanin sasannin kufasin wani guri da kike yawan sa kufafu shine baina aknashi kufashin tsakanin sasannin wani guri da kike kiransa kufafu falliwa sannan sai wani guri da kike kiransa salliwa mukhrifun a taje wannan gurin ne lokacin karif shine kamar a ce lokacin bazara ko kaka'a shine mukhrifun al-karif yana daga cikin nau'in lokuta da muke da su a shekara a ce lokacin bazara kaka'a to shine mukhrifun tana zuwa kamar lokacin kaka'a amma dai kharif din ba kaka'a bane ban san shi da Hausa ba fasali da muke da su na shekara za a ce yanzu damana rani kaka'a da makamantan su shine mukhrifun tana mai zuwa lokacin kaka'a ko a ce lokacin bazara amma dai ban san shi da rar da Hausa ba amma dai kharif lokaci ne tahanu tana nemiƙawa li raqsiz zulfi wani farce wanda ya kasance mai laushi hur wanda ya kasance mai kyau shine hur wanda ya kasance babba mai daraja shine tahanu tana nemiƙawa li raqsiz zulfi da wani farce wanda ya kasance mai laushi hur wanda ya kasance mai daraja tahasibu tarfa alaiha najdatan ya la qaumi lishabab almusbakir tahasibu tarfa alaiha najdatan ya la qaumi lishabab almusbakir tahasibu tarfa alaiha najdatan tahasibu tarfa ita wannan masoyiyar ta tahasibu tarfa sai kai tsammanin idaninta alaiha dake gare ta najdatan ya mata nauyi saboda kasance so tsabar kuruciya kai in ka ganta kamar ba ta iya daga idanta shine tahasibu tarfa sai kai tsammanin idanta alaiha dake gare ta najdatan ya mata nauyi ya la qaumi sai kawo ta ajibi ya la qaumi ikon Allah ya la qaumi mamaki ya ku mutane lishababi ga irin wannan kuruciya musbakir wacce ta kasance danya shine kuruciya danya wacce cikakkiyar kuruciya da ka ganta mace ne wanda akwai kuruciya matuka a jikinta shine ya la qaumi ikon Allah ya ku mutane na lishababi mamaki irin wannan kuruciya musbakir wacce ta kasance cikakkiyar kuruciya haisu ma kazu binajdin washatau haula zatil hazi haula zatil hazi min sin wa qur haisu ma kazu binajdin washatau haula zatil hazi min siniyai wa qur haisu ma kazu lokacin da ta tsaya lokacin bazara shine kazu daga qaizu ne nan ce qaizu lokacin bazara haisu ma kazu lokacin da ta tsaya lokacin bazara binajdin a wani guri da ake kiransa najdu shine kamar yankin Madina ko kuma binajdin a wani tudu washatau kuma ta zauna lokacin hunturu daga shita'i ne kazu shine lokacin bazara lokacin da ake zafi washatau kuma lokacin sanyi shine daga shita'u ne to haisu ma kazu lokacin da ta zauna lokacin bazara binajdin a wani tudu washatau kuma ta zauna lokacin sanyi haula zatil hazi a gefen wani guri da ake kiransa zatil hazi shine haula zatil hazi a gefen wani guri da ake kiransa zatil hazi amma asalin alhazin wani tsuro ne yayi yawa a gurin sa ake cewa zatil hazi ma'ana ma'abocin wannan tsuron da ake kiransa hazi siniyai a gaffa guda biyu wa qur na wani kwari shine siniyai wa qur a gaffan wani kwari siniyai min siniyai daga gaffa guda biyu wa qur na wani kwari falahu minha ala ahyaniha safwatul rahibi malzuzin qasir a falahu minha ala ahyaniha safwatul rahibi malzuzin qasir falahu ya tabbata gare ta minha a wurinta ala ahyaniha a lokacin rayuwarta ko kuma ala ahyaniha a dukkanin lokutanta safwatul rahi tana da wata iriyar tatacciyar giya amma arrahin nan yana siffanta yawon bakin ta ne shine falahu minha ya tabbata gare ta ala ahyaniha a cikin dukkanin lokacin da kaje ka same ta safwatul rahi tana da wani irin giyawo mai kama da tatacciyar giya bimal zuzi irin ruwa irin giyar da aka sa mata ruwa ne dadi shine bimal zuzin irin giyar da aka sa mata ruwa mai dadi kasir wanda ya kasance mai sanyi saboda shi ruwan dadi yana da tasiri ko shayi aka dafa da ruwan dadi a yanayin sa daban ne kai mata masu girki sun ce ko girki ne in za a yi da ruwan dadi yafi dafuwa shine bimal zuzin da wani irin ruwa mai dadi kasir wanda ya kasance mai sanyi za mu tsaya anan duk da muna tsakiyar magana ne ba mu gama ba amma mun tashi sai mu dan dawo baya kadan saboda ya fara waɗannan baitoci zai ta yin su ne yana siffanta yawun bakinta insha Allah wallahu a'lam.